haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku maimaicin tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariyayi da wani gogaggen yan jarida wato Malam Bashir Muhammad Bashir a jihar Kano inda ya tattauna akan irin alakar da ke tsakanin yan jarida da jami'an tsaro
wato alaka ce wadda ta dade tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jimmai abin da yasa suka zama dan juma da dan jimmai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikin sa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakaninsa da mahukunta duk kasar da babu yan jarida babu cikaka kullun nakan tuna maganar Thomas Jefferson shugaban America na uku a inda yake cewa kasa kowace irin kasa ce a duniya za ta iya tabbatar da yan jaridu ba masu mulki amma in ji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba yan jarida ba wannan yana nuna cewa yan jarida ba kashin yada ba ne a tafiya irin ta sanan kowace irin mulki a kowace irin kasa a fadin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karbo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi yasa su ko da yaushe a tsakiya suke su jami'an tsaro kamar yanda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma yana ta yawayansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiya duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga dan jarida zaka ga yan jarida ka fada suke aiki a lokaci guda a duk lokacin da aka ce an damƙe masu laifuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri zaka ga irin wannan yanayi shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annaci da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su yan jarida basu bada haɗin kai ba basu kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in ɗan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka nada shi ma ba za su san yayi ba to kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole abin da ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce musu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne yaga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakocin ƙasa shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masa nasa matsugunnin a matsayinsa na wanda aka bashi dama ko aka bashi alhakin kula da rayuwar al'umma don duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin na aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abin
tsaron ƙasa
a sha'anin tsaron ƙasa don sha'anin tsaron ƙasa yafi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarai. Dan ita kanta kungiyar yan jaridu na kasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan. To abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba. Duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron kasa. To ko da akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida.
Ga farai shirya rawa ta mai wazana zan wadan jarida. Ga farai shirya rawa ta mai wazana ta zama wadan jarida. Ga farai shirya rawa ta mai wazana ya zan wadan jarida. Yanda wa'azi wadan su suke horo na su ko ta hanyar kasida. Bangaren mu ne gwamna
wato dan zakai maganar dokoki da kaidoji wanda suke wa wato jarragamar harkokin gudanar da aikin jarida. Sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko mutane su dinga aiwatar da kansu. Wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu. Dokokin namu ne watakila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanane-tanane na dokoki.
Kowanne za a iya samun irin wannan matsala. Duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics. Akwai dokoki, akwai sharuɗan gudanar da aiki. Shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin nan akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki. Kuma za ka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki. Waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su. Ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics ɗin da kowa ya san akwai shi su ma suke take su. Kowane bangare ana samun wannan violations ɗin da ake gani na kare dokokin nan. Illa iyaka abin da ya kamata ya yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani ɗin zai aiwatar da abin 100% cikin yadda aikinsa zai inganta. To ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi. Da ɗan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa. Jami'in tsaro yakan rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiyar al'umma da kayayyakinsu. Ɗan jarida yakan rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya ɗauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya yi aikinsa. To kaga dai nan dan juma da dan juma da dai yana nan kware da gaske.
Wai yaya kake ganin za a yi, wani hanyoyi kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokacin musamman a nan Najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro. Waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura?
Abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki. Ya kamata a samu abin da ake kira synergy, wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai. Kuma kullum abin da yake kawo mana cikas shine rashin shirye majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu, da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai, a ɗauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi bangarorin guda biyu domin su fahimci junansu. Idan aka yi haka ana ƙara wayar da kai kullum ana ganewa. Ai yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da yanzu misali a ƙasar mu nan Najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari. Za ka ga tsari irin na mu'amala ya canja, wayewa takan shigo. Kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka. an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'an tsaro ba abokan gaba al'umma bane, abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin su ga sun kare lafiyarka da kayayyakinka.
Shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da bakon namu wato Malam Bashir Muhammad Bashir, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Yau jami'in dan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati, wallahi din bai hankali ba, hakkin shi bai fita ba sai a kori iyalansa.
Yau idan shi ma ya kaci da yake office bai yadda aka juya abinda bai kamata ba, kuma shi ya yi wucin da na bugi aka ja ka fiye wannan kudin ba, to sai dai shi shugaba da yake sama idan da koran ma'aikatan.
Jama'a assalamu alaikum, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da zuwa da kuma saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya wanda ake ci gaba da duba alƙawuran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na yakin neman zaɓe. Mu duma mu ga shin waɗanne daga cikin su ya samu nasarar cikawa, kuma waɗanne ne suke bashi ruwa har yanzu nan. To a cikin wannan shiri ne za mu ci gaba da duba matsalar tsaro da matsalar cin hanci da rashawa wanda suna daga cikin abubuwan Buhari da Buhari ya alƙawarin zai tunkare su. Sannan kuma za mu taɓa hada zargin da ake yi wasu ministocinsa da cewa sun an zarge su da cin hanci da rashawa ɗin. Bada bayan haka za mu duba mu ga shin Buhari zai iya magance yakin Boko Haram ɗin nan kafin shekarar 2023 lokacin da wa'adin nasa na yanzu na biyu zai ƙare. Bata da bata lokaci ba na haɗa ku da wakilin namu na Yola Ibrahim Hafiz Azizi domin ya ci gaba da kawo muku muhawara ɗin.
Ɗaya daga cikin alƙawarin da gwamnatin APC ta yi gwamnatin ku shi ne batun maganar yaƙi da cin hanci da rashawa. Ya za ka kwatanta kawo yanzu mai kafin da cin hanci da rashawa, kuma an samu nasara in akwai, ka bani misali.
Mala Ibrahim
barista zan zo wajen ka, ina da shi da duhu nike
tsayanci da rashawa bayin katu. Kuma wannan gwamnati babu ma'aikaci daya da aka ce an zarge shi, kuma gwamnati ta yi buru ta zare ido ya bar wannan waje a bincike shi, babu shi. In ban da magu wannan ma da dalili ne krizo ya yi yawa idon al'umma wanda har kasashen duniya ma sun sa baki, har ma sun nuna su jami'an cin hanci da rashawa na
babacin
da ba shi bane babacin da shi
yana zuwa kotu, ai kotu kune da kotu ku ka san me yake a kotu da kotu ba ta yake ba da zai zanna kotu yayin shari'a kotu ne.
To in ban da ba
ka ne wa kune da lele mu a
wannan gwamnati
ne, ko da ka kira da wani ji na gwamnati wanda ita tana zaman kanta, saboda haka cin gwamnati da wanda kira wajen shari'a gare ita take da wannan hukin hakkin da zai wannan abu, saboda haka ni ba za ka ce Buhari baya yi ba. Yau ita ce idan kana da shaida akan cewa ni din nan fa wani kaza yana da ya saci kuɗi ga inda ya sata ga yadda ya sata ga takardun da ya sata ga inda ya je kuna ka zo, wallahi za mu je a ja ka mutu da izinin Allah.
Dan Allah ya kawo ka zan nuna maka, kuma zan baka zan kuma zan baka har da bayanai, bari in sa ido in ga me za ka yi a kai.
To to na gode
insha Allah za yi, insha Allah za mu
tare da ku ke zo Allah ya kawo
da za yi Allah ya
da ma ne.
To to na gode ina
zama ne dan siyasa ne amma irin yan siyasa Abuja.
To ba da ba za mu to ba du a bari sai ce ku saurare ni, to ku saurare
ku shiga wajen ku ce in abu ya faru ku ce mu ya shugabannin yawa muke sa baki.
To ku shiru. To ku saurare ni. Yawa. To barista. Barista.
Wannan jihar Adamawa ne na gidan jihar Adamawa saboda haka ba za ka ce zan zaune nan Abuja ba.
To barista, barista. Barista.
Eti.
To badama. To du.
To ga da jiwon mu da ke Abuja muna jin ta.
To du. To ku saurare ni. To yanzu barista, barista. To jama'a kamar yadda dige muku muna tattaunawa ne da waɗannan ƴan siyasa, mun taɓa batun tsaro kuma mun yanzu muna batun abin da cin hanci da rashawa. Kun ji ra'ayin kowane bangare. Yanzu akwai abin da Bahaushe kan ce wai idan ɗaya na sata aka ce da dawa na da ware. Wai me yasa wannan matsala na cin hanci da rashawa yake cin yawa ne? Bani soma da kai Duhu. Wannan matsala na cin hanci da rashawa yake cin yawa.
Matsalan yafi da rashawa saboda rashin gaskiya da zalunci na shugabanni shi ne gaskiyar magana. Misali yanzu jami'in tsaro ɗan sanda ko soja da ya kamata ya yaƙi wannan cin hanci da rashawa, wallahi albashin shi ma wani lokacin yankewa ake yi. Bayan haka kuma yana ci yana gani mai laifi kawo shi, amma sai wani babba daga sama ya yi magana shi ya sake shi, kuma ƙarshenta babban zai zai ba wa kuɗi. Shi ɗin nan kuma yau jami'in ɗan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati, wallahi in bai yi hankali ba haƙƙin shi bai fita ba sai a kori iyalansu, ba a kula. Kuma na ƙasan nan su ne masu aiki, na sama kan suna ne sai abin da aka kai musu. Bayanin da na ƙasa suka kai musu shi kawai ake amfani da shi, ana yaudaran mutane. Gaskiyar magana kuma ma'aiki yana wajen na ƙasa, wanda suke grassroots ɗin nan su ne suke hula da kowa su suka sabi na, amma kuma su ake tauyewa haƙƙi.
Wasu na gani kamar kan cakulan
ake za a biya su haƙƙinsu yadda ya dace. Wallahi ko wani shugaba babba zai yi magana ba za su yarda ba, ko domin za su yi kokarin kare wayannan haƙƙoƙinsu. Wanda kuma yau za ka ji an fitar da maƙudan kula da wallahi uniform na ɗan sanda dai sai ya biya da kanshi har tabel da takalmi da kansu suke saya, kuma hukumar su ba ta ba su wani kuɗi na musamman na sayan wayannan kayan aiki. To ka gaya mini yadda yaƙi da cin hanci da rashawa zai yi sauƙi. Wanda kai za ka yi kama ƙarshen ta kafin ma a kai ka wajen aikin da ya dace sai ka san wani ko ka kama kafan wani. Amma in za a yi aiki fi sabilillahi a cire son kai, a cire son zuciya, a bawa kuma kowa haƙƙin shi, da wayansu matsalolin da muke cikin nan gaba ɗaya da ba mu fuskance su ba, damun al'ummar Najeriya da talakawan Najeriya an yi wa wannan shugaban ƙasa kyakkyawan zaton zai yi wannan aiki. Abun takaici shi ne sai ya zo ya yi burus bai damu ma da kofiko, wanda kuma a wannan lokacin da yake neman zaɓe hatta talaka sun ba shi gudumawa ta sayan kati a tura mishi.
To ba da
ya yi kuka ya ce talaka sai ya sai man fetur naira 50.
To barista, 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 za mu zo
gidan badan shugaban ƙasa
zai rage. Za mu zo, za mu zo
a wajen an ba shugaban sojoji na sama aika kuma shalagin din su ake daukar su, ko gwamna yau yana so ya je ya nema za a bashi kuma ya biya kuɗi don an kuma shalagin din su. Saboda haka ni abin da yake son faɗa, ni na ƙarin bayani akan yadda shi mai girma HCO ya faɗa, cin hanci da rashawa a Najeriya ba abu ne wanda za a ce wai yau za a iya share ta dungurungun ba, domin ita cin hanci da rashawa nan tana da madafa kafin a samu makamanta. Yau idan shi ma'aikaci da yake office bai yadda aka juya abin da bai kamata ba, kuma shi ya yi wucin da na bugi aka ja ka fi da wani kuɗin ba, to sai dai shi shugaba da yake sama ya dinga koran ma'aikata kuma har asirin su zai tono. Amma da shi ake haɗa kai ake wannan satan.
To duk
da haka ya kamata mu a cikin mu a zuciya gaba ɗaya ya kamata ka
yi da
firawan su kuma a dinga kowa yaran mu cewa kar a yadda a yi haƙƙinci, kar a yadda a yi zalunci, kar a yadda a ƙasa. Ana koya mutane kamar yadda yake da lokacin mu ana koya
mana
a makaranta wa against indiscipline.
To Umar Duhu.
Corruption.
Umar Duhu. Yawa saurare ni a batun cin hanci da rashawar nan. Yanzu kuke ba da misali da abin da ya fara shi magu, amma akwai batun kansa shi kansa ministan shari'a. ana zargin sa shi ma da abun da ake zargin magu, amma kuma yanzu har wannan ya kuke ganin wannan dambarwa ne tukunna.
Malam Abdulaziz duk Allah mu faɗa kan mu gaskiya, zargi fa ba tabbatar da wannan hakkin, ba tabbatar da wannan zargin akan mutum ba. Ka daina wannan maganan, zargi ne a kai mana a bincika a gano. Wannan da kafa take wadannan yau kan da magun aka bari na shi kan ba kai shanzu na gaban komiti na bincike ba, saboda haka duk da suke faɗa maganan nan ka taba ga kwararren takarda an kai ne cewa ana zargin wane da kaza wane da kaza, ba ya ba kai ba shi wanda yan kungiyan sa kai da suka kai din nan wanda aka kai akan shi da atojiyar na federation shi malami, ai shugaban kasa ya karba kuma yana kan dubawa. Ai abin da ake ce dubawa yana da shugabanni yan sanda na ciki, shugabanni yan sanda na waje, yana da shugabanni na tsaro da yawa da za su yi mata bincike kafin ya kafa komiti akan mutum. To da haka
bari mu dawo
yan farko na Najeriya gaba da shi, wato jana bai kamata a yi zargi kawai sai a dauka hau kai kai sai a ce daga
ciki. To du kai dan adamawa ne, du
yana tun yana laifi, ina mai kira akan cewa a saukar da shi a hukunta shi, in bai da laifi kuma sai ci gaba da aikin sa.
To
du aikin da shi da ya gaza za a ce baya yi ba.
To du saurare ne,
baya jin shawaran ci shugaban abin da a tojin da federation shi ya kawo masa wannan abubuwan duka, don da suna aiki tare tun da shi yake duban ma'aikatansa, ai da an samu matsala tsakanin su, duk wanda ya sata a kama shi.
A dukkaninku ƴan Adamawa ne, a lokacin da gwamnatin APC take mulki a Adamawa an yi zargin kan cewa akwai hanci da rashawa, wanda har ya sa ma da to ita aka yi ba da misalai na daukar ma'aikata da sauransu, sannan kuma ga PDP a cikin batun cin hanci da rashawa kuma a matakin jihar ku ta Adamawa.
To ni kam a jihar Adamawa kam akwai wanda ya ce wai ga satin da jami'ar APC ta yi ne, ina da shaida ya kawo mana kuma a kai ta mana ga EFCC ga ICP da kai a jihar bincike mana, ai kowa ya san gaskiyar magana.
Amma ko
security board da ake faɗa abin da ake ba a zaman tsaron nan, a tambaye gwamnatin mutanen jihar Adamawa, a tambaye ɗan wani ita show in an san yadda ake da kuɗin tsaro na jihar Adamawa, ai da miliyan 500 ne an zo kara ya kausa mun da 900 yanzu me ake yi da ita, mene ne ke faruwa a jihar Adamawa, saboda haka mu ba wannan ne damin
a yanzu kuna duka ana cin hanci da rashawa kenan Adamawa, ban fahimce ka ba.
A tabbata cewa ba a yau shagan da ake nan ai kowa na ganin ta,
aina
gwamnatin jihar ya fice da bar mulki nawa ta bari a ba kan bashi da ake abin ajin bin jihar Adamawa, hau wannan gwamnatin zuwa wannan lokaci nawa ta karba, saboda haka wannan ba wai wani magana za mu tsaya muna dogon bayani akai ba, don talaka ya sani kuma aka ce jiki magayi kowa ya ganta jihar Adamawa.
To shikenan, to ba da sai ce shehu kaji ya zargi gwamnatin ku na PDP kan cin Adamawa ma ita mata wannan batun cin hanci da rashawa, ga iya ba da misalan abin da suka faru.
To alhamdulillah mu kan dai a jihar Adamawa, talakawan Adamawa, jihar Adamawa gaba daya suna alasan barka da wannan gwamnati da cewa ba mu cika ko shekara ɗaya da rabi ba, dalili kuma kafin wannan gwamnati ta zo ta yi wa talaka alkawari, kuma alkawarin da ta yi nan zuwa yanzu da ikon Allah jiya dai muka dawo na murbe, shekaran jiya kuma mun je guyu da shelen, wanda kuma duk abin da ta ce za ta yi shi yasa muke zuwa, don ba karfi da kuɗin da ba a nuna mana ba.
To a gaishe ku malamai, to nan za mu ja aya a wannan tattaunawa ta yau, sai Allah ya kawo mako na gaba inda za mu zo mu ci gaba da duba batu na gaba, wato alkawari na gaba da Buhari wanda ya shafi sha'anin tattalin arziki, shi yana samun nasara wajen bunƙasar da tattalin arzikin ko kuma waɗanne ƙalubale yake fuskanta, kuma wani tasiri wannan masifa ta coronavirus ta yi akan tattalin arzikin Najeriya. Yanzu a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da baƙin nasa da kuma Grace Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin nan, ni ne Ali Musafin Sokoto a Washington DC, sai anjima.
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Protect your family. your listening. Just please give me your ear. They think they call Ebola, my people, now la Latin. They think you're a year. The people who know about it, the people finish testing it, the proof in it. You know what I'm saying? Or improving it. No more talking plenty. Who said they say the government trick it, the ministry trick it, the CNN politics. Prevention is better than kill. The life you save today, it might be you. Look at Guinea, look at Sierra Leone. From the Bolo and Enzo Calahun. Y'all won't tell me, y'all can't believe. My people wake up, everybody stand up, stand up. Don't be down there, I be high head. Now everybody see, let us save our country.
It's time to protect yourself. Protect your family. Protect your community. You're the Bolo. Time to protect yourself, protect your family, protect your community.
Protect the children there, protect your brother man, protect everybody in every environment. No time to be silent, report any case you see in your community. When the person be vomiting, because the skin jet is in report. Effort too much shaking hand, too much body contact, Ebola now play. Traditional practice, on the body bending, my people be careful.
My people, Ebola is a severe disease in human and animal. We spread fast. There is no treatment for Ebola, but health workers can get you treatment for the symptoms. Ebola cannot spread through air or water. The only way you can get Ebola is to get in direct contact with the blood, saliva, urine, stool, sweat, semen of an infected person or infected animal. For our traditional people, when somebody dies, don't go test the body with your bare hands. You can call the health worker closer to you to help you to bury the body by wearing protective clothes and gloves. Don't go touching the dead body or bathing the dead body or brushing the dead body teeth. That the health worker who wearing protective clothes and gloves will help you to bury this body, my people.
It's time to protect yourself. Protect your family. Protect your community. You're the Ebola. It's time to protect yourself. Protect your family. Protect your community. You're the Ebola.
A message from the Ministry of Health.
So, Madala, masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.